أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم قراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadul arabi as-sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin al-madalabu salis shafi na 35 zamu tashi inda malam yake cewa wa mimma zakaruhu fi hadha al-maqami min adabihi wa adabi ghairihi min al-anbiya'i al-kirami yana daga abin da arifai suka ambace shi a cikin wannan muqami na muqamul ihsan min adabi na ladubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa adabi ghairihi min al-anbiya al-kirami da kuma ladubban waninsa daga cikin annabawa masu girma wato ne zai gaya mana ladubban da manzon Allah ya yi musharaka da sauran annabawa alaihi musallatu wassalam wanda Allah mahalla ummatarsa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yanda ma'abuta daraja na manzannin nan suka yi hakuri to wannan ladubba ne da ya musharaka da ƴan uwansa annabawa alaihi wa ala jami'ihim min Allah afdalus salati wa azkat taslim afdalus salati mafificin tsira wa azkat salami da mafi tsarkin aminci su tabbata alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ala jami'in da kuma dukkan annabawan baki daya min Allah daga wajen Allah to yace daga cikin abin da malamai suka ambata a wannan muqami wanda manzo Allah ya musharaka da annabawa cikin ladabi shine adabuhumuz zahiratul qawliyah ladubban annabawan Allah na zahiri wanda yake alqawliya abin dangantawa ga fadi na baki allati hiya rashhatu adabihimul batiniyatul qalbiyah wanda ita din kamar wani yayyafi ne na ladubban annabawa na batini wanda yake cikin zukata na zahirin ka gane wato asalin ar-rashhu kamar gumi da yake tsatsafowa a jikin mutum ai asalin ruwan jikinsa ne ko da ruwan da ya sha shine yake tsatsafowa ta kofofin gashi to ladubban annabawa na fadi da ake ji a bakunan su shine asalin ladubban su na batini wanda yake cikin zukatan su da yake tsatsafowa a zahirin jikin su wazalika wannan masaluma ruwaya annabiyina kamar misali abin da aka rawaito daga annabi musallallahu alaihi wasallama min qawlihi daga fadin sa da yake zuyatli al-ardu annan nade mun kasa daga kalmar zawiya ka gane ai abin da ya tare a guri daya zuyat li al ardu an tattare mun kasa aka dunkule masa ita a guri daya fa uritu mashariqul ardi wa magaribiha sai aka nuna mun mahudan lana da mafadarta bi ma'ana aka nuna masa duk duniyar gaba daya tun daga gabashin ta har yammacin ta qalu malamai suka ce qada hafiza sallallahu alaihi wasallama adabal hadrati maza la sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye ladubba na halara ta ubangiji haisu lam yaqul yayin da bai ce fara'aitu sai na gani ba a cikin wannan hadisi maganar ba zahirin lafazin hadisin ko ma'anar hadisin ba ma'anar hadisin ba ila alaka da maganar da muke yi to amma lafazin da yake fa uritu sai aka nuna mu ka gane ai duk inda kaje wallahi ya kawo magana lil majhuli to yana yin ladabi ne a halarata ubangiji kamar inda yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah ka gane ai ai ya ga damar sai amara lillahi an uqatila an-nas Allah ya umarce ni in yaki mutane ko to amma da yake yaki ba abu ne mai dadi ba Allah yana ma cewa qul innallaha la yamuru bil fahsha ka ce musu Allah baya yin umarni
da alfasha in mugun abu ne to ana yin ladabi ko mara kyau ko mara dadi duk da Allah duk da an san duka khairihi wa sharrihi duka mazdarin su dai ne daga Allah yake to amma mai kyan sai a jingira wa Allah dare da wannan ba matsala mara kyan sai a yi kinaya sai a kautar da shi ga gurin jingina wa Allah dare alhali kuma duka daga Allah ne wa nabluukum bisharri wal khairi fitna zan jarrabe ku da sharri zan jarrabe ku da alheri kaga duka daga Allah ne sharri da alheri ko kamar da annabi ibrahim radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam da yake fadin matsayin ubangijinsa ga al'ummarsa yake allazi khalaqani wa huwa yahdini wallazi huwa yu'imuni wa yasqini kaga duka wannan abu ne mai dadi Allah ne ya halicce ni kuma shi ya shiryar da ni to kuma shi ne yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni amma da yazo kan mara dadi sai yace wa iza marisu in nayi rashin lafiya wa huwa yashfini shi ne yake warkar da ni bai ce wa iza amrabani in ya tsora min jinya shi ne yake warkar da ni ba da tsora jinyar da walakar dubban Allah bane amma saboda ladabi irin nasu na annabawa da yazo kan mara dadin sai ya jingina wa kansa wa iza maritu in nayi rashin lafiya fa huwa yahdini da yake shiri'a menene fa huwa yashfini da yake waraka din abu ne da rai yake so ko yace yake nema sai yace Allah ne yake warkar da ni bai san ya dora mun jinya ba to duk inda ka ji an kawo irin wannan to akwai ladabi a ciki ba sa jingina wa Allah dare shi yasa manzo Allah ce fa uritu sai aka nuna mun masharik al-arabi wa magharibiha mabni ne lil majhudi aka nuna mun da sai ya nuna mun ina fata an gane kamar yadda sai adiwani ke cewa uritu bi khairil khalqi khaira mara'i qalu qad hafiza sallama adab al-hadrati anan manzo Allah ya kiyaye ladabin halara ta ubangiji haisu lam yaqul fara'aytu yayin da bai ce sai na gani ba ka gane in yace sai na gani kamar iyawarsa ce da iko da dabararsa ya hango da kansa kamar karfin ganinsa ne yasa ya hango masharik al-arab wa magharibah sai ladabi sai aka nuna mu amma zai ya aka ce wani ya nuna mu ai daukowa yake ka gani shi ne ya nuna mu amma shi ai hango wai yana daga madina ya hango mahudalan da mafadarta amma da sai na gani ba sai aka nuna saboda ba karfinsa bane kalfi ne na kudurar ubangiji wa masalu qawlihi subhanahu wa ta'ala ashe gashi ma ya kawo anan amma na annabi ayyuba yace kamar misalin fadin Allah ta'ala hikayata annabihi ayyuba alayhi salatu wassalam da ya fada yana hakaitowa daga annabinsa annabi ayyuba alayhi salatu wassalam da yace rabbi anni masani yadhuru anni cewa ni adhuru cuta jinya masani ya shafe ni yace Allah ka dora mun jinya ba ka gane amma shi Allah da ya tashi fada cewa in yam fakallahu ko in Allah ya shafe ka bi durrin da cuta tunda shine mai yi shi ya fadi kayan sa amma shi da yazo a babul ladabi sai ya rabbi anni masani yadhur ya ubangiji ka sani cuta ta sami rashin lafiya ya sami yace Allah kai ka tsola mun ciwo amma sai ce wa anta arhamur rahimin to wannan ladabi kenan irin na annabawa a halara ta ubangiji ba sa yi wa Allah takakka ba sa masa kai tsaye hadal ustadu abu ali daqaq babban malamin nan abu ali daqaq radiyallahu anhu yace qad hafiza nabiyullahi ayyuba alayhi salatu wassalamu adab al-hadrati haqiqa annabul allah ayyuba alayhi salatu wassalamu ya kiyaye ladabin wannan halara ta ubangiji haisu lam yaqul yayin da bai ce irhamni allah ka ji kaina ba ba ma magazar masaniyar guru ko anta amra bani kai da ka dora mun jinya ba bangaren rahamar ma sai ce wa anta arhamur rahimi kai ne wafi jin kan masu jin kai be ce irhamni Allah ka ji kaina yace to Allah ka sani ciwo ya same ni amma Allah ka ji kaina mana wannan kamar akwai su adabi a muqamin annabawa be ce irhamni ba yace wa anta arhamur rahimi wa masalu qawlihi tabaaraka wa ta'ala kamar misalin fadin sa Allah madaukakin sarki hikayatan annabihi Isa alayhi salam shi ma hikaya da Allah ya hakaito ga annabin sa Isa alayhi salam da yace me in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya sani bai fadi wannan maganar ba da Allah ya ce anta qulta linnasi takizuni wa ummi ilahaini min dunillah a lahira Allah zai zai da annabi Isa da nasarar da suke bauta masa zai ce to ga sunan sun ce kai ne Allahnsu kai suke bautawa to dama kai ne ka gaya wa mutane ittakizuni ku riƙe ni abun bauta min dunillahi koma bayan Allah ka gani irina ne da kai sai sai Allah ba ni na gaya muku ai Allah ka san in na faɗa ma ka san ko sai yace in kuntu qultuhu in na kasance na faɗi wannan magana faqad alimta wai Allah ka sani kana shuyuku malamai na tafsiri musamman arifai daga cikin tsufaye to kace qad hafiza nabiyullahi isa alayhi salatu wassalamu adab al-hadarat haqiqa annabun allah isa alayhi salatu wassalam ya kiyaye ladabin hadara ta ubangiji haisu lam yaqul ya inda bai cewa lam aqul ni ban fada ba kai ne ai an fage ka fada ko baka fada baka sai ban fada ba to amma bai bu wannan usulubin ba saboda ladabi a halara ta ubangiji bai ce lam aqul ni ban fada wannan maganar ba sai ya ce in kuntu qultuhu faqad alimtahu ila gani zalika zuwa ga wannan min al-ayi al-karima daga ayoyi masu girma addin wata nakata annabi Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfin kaga shi ana aiye kawo ba daga ayoyi masu girma addalati ala adadihim wata take nuni ga ladubba na annabawa al-fakhima mai girma ala jami'ihim ala ali kulli min al-mudhakkarin al-bar rahim afdalu salati wa azka taslim kace afdalu salati mafi fitin tsira wa azka taslim da mafi tsarkin aminci ya tabbata ala jami'ihim ga dukkan annabawan Allah wa ala ali kulli da kuma iyalan kowanne daya na annabawan nan min al-maula ila al-amsin daga maula ubangiji al-karim mai girma al-bar mai yin alheri ga bayansa ar-rahim mai jin kai sai malai ce wa akmalun nasi iktida'an bihi fi hadhal maqami to a sauran mutane wanda ba annaba da manzanni ba mafi cikar mutane wajen koyi da annabawa fi hadhal maqami a wannan matsayi na maqamul ihsani na ladabi a halata ubangiji wanda ya fi kowa cika ladabi sune ashabatul kiram sahabban manzon Allah masu girma radiyallahu anhu su fi duk wani wali koya ya kai a cikin wilaya ladabi a halara ta ubangiji wa nafa'ana Allah ya amfana da mu bi mahabbatihim da san sahabban manzon Allah jami'an baki ɗayan su wa mimma asbatu min zalik yana daga abin da malamai arifai suka tabbatar da shi daga wannan ladabi na sahabban manzon Allah sun bi kowa ladabi a halara ta ubangiji a bayan annabawa da manzanni shine qaulu maulatuna aisha qaulu maulatina aisha ti aisha as-siddiqiyya fadin uwar gidanmu na aisha as-siddiqiyya mai gaskiya radiyallahu anha ya Allah ta tabbata a gare ta fadin ta liman sa'ala an khalqi rasul an khulqi rasulillah fadin ta ga wanda ya tambaye ta ga dabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta wai me dabi'o'in manzon Allah ne yana so ta dinga zai sa masa mai hakuri ne mai kyauta ne mai juriya ne sadauki ne mai yafiya ne mai kaza mai kaza saboda ladabi katta faɗi wani bata faɗi wani ba tunda abin yawa ne da su sai tace kana kulquhul qur'ana sai tace alqur'ani shine dabi'oyi manzon Allah eh kana so ka san meye kyawa dabi'oyi manzon Allah shiga qur'ani kamar tana cewa duk wata kyakkyawa dabi'a da ka gani Allah ya baka labari ta wani annabi to manzon Allah yana da irin ta ka gane ai kamar misali annabi ayyuba ba Allah ya yabe shi ba akan hakurinsa yace inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mun same shi mutum ne mai hakuri annabi ayyuba Allah ce madalla da wannan bawa domin shi mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah to sai ka ce wannan ya kwaikwayi manzon Allah cikin dabi'o'insa yayi musharaka da manzon Allah a cikin hakuri ka gane ai idan aka ambaci wani annabi shi ma da wata kyakkyawar dabi'a sai ka ce kai wannan yayi koyi da manzon Allah yayi musharaka da manzon Allah cikin dabi'o'insa in ka ji wani annabi mai gudun duniya kamar annabi Isa saboda gudun duniya shi har ya koma ga Allah aka dauke shi zuwa sama bai taba mallakar ko taku daya a duniya bai da gun kwana an san dai inda aka aike shi amma har aka dauke shi ba za ka ce ga gidansa ko ga dakinsa na kwana shi yasa Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun kalfafe shi da numfashin tsarki mala'ika jibril malaman sirri suka ce yasiru ma'ahu haythu sara mala'ika jibril yana tafiya tare da annabi Isa duk inda ya tafi shine bodyguard dinsa ka gane ai saboda haka shi baya tsoron ko dare ko rana ko gari ko jeji duk inda dare ya kama shi kawai zai kwanta a ƙarƙashin bishiya yayi baccin sa sai gari ya waye in a gari ne in a jeji ne in da lalala ne in da daddare ba ruwa shi ba shayi shiga ko ina a duniya saboda Allah ya bashi bodyguard shine mala'ika jibril saboda gudun duniyarsa kuma shi ba yi da ma mazauni ko wajen kwana a duniya to sai ka ce wannan yayi koyi da manzon Allah ne wajen gudun duniya wannan shine ma'anar fadin Aisha da aka tambaye ta an kulqi rasulillah ga dabi'o'in manzon Allah tace kana kulquhul qur'an manzon Allah ya kasance alqur'ani shine dabi'o'insa malaman hadisi da yawa suka ce in kaga dama za ka yi canja li irabu yanzu ba mu ce kana khuluquhu alqur'ana ba khuluqu shine fa'ilun marfu'un shine ismu kana marfu'i alqur'ana shine khabaru kana mansubu to kaga dama za ka yi juya ka ce kana khuluqahul qur'anu ka ce alqur'ani kana ya kasance khuluqahu shine dabi'o'insa Qur'ani shine dabi'o'insa an kaga dama ka ce khuluquhu dabi'o'insa kana ya kasance alqur'ani shine alqur'ani qala fil awari sayyidi abdul wahhab ash-sha'rani ya fara cikin littafin na al-awarif wal ma'arif yace la yaqudu wannan abu na Aisha baya ne santa yace amma wallahu a'lamu Allah dai shine ya san daidai anna qawl aisha cewa fadin na aisha radiyallahu anha da take kana kulquhul qur'an ramzu gamid ka gane ishara ce ramzi ne ishara ta wani zurfin ilimi wa ima'an da kuma nuni khafiyyun qoyayye ila al-akhlaqir rabbaniyya zuwa ga dabi'o'in manzon Allah a bar dangantawa ga ubangiji fata shammatu radiyallahu anha al-hadratu al-ilahiyya sai ta kiyaye al-farma na halaran nan ta ubangiji tunda al-qur'ani ai sifa ce ta Allah zancan Allah ne ko to saboda ladabi ba ta ce dabi'o'in sa ilin na al-qur'ani ba sai nace kana kulqul qur'an sai ta kiyaye min an taqula akan ta ce kana mutakhalliqan bi akhlaqillah shi manzo Allah ai ya kan sai mai dabi antuwa ne da dabi'oyi Allah amma abin da take nufi ke duk da shi sai da Abdul Wahhab ya ce maka wallahu alamu a barku la yabudu baya ne fanta a ce ga abin da take nufi kana nufin da ce maka manzon Allah ya kasance mai dabi'antuwa ne da dabi'o'in Allah kuma abin da zai tabbatar maka da wannan ai Allah ya ambace shi da irin sunayensa ko Allah ya gaya mana inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim Allah mai jin kai ne mai rangwame ne ga mutane kuma sai ambace manzon Allah bil-mu'minina ra'ufur rahim inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim kuma manzon Allah aka ce masa bil-mu'minina ra'ufur rahim kaga wannan sifa ce iri daya ko idan an ce Allah mai jin kai ne to sai a ce manzon Allah ma mai jin kai ne in an ce Allah mai afuwa ne sai a ce manzon Allah ma mai afuwa ne da nassin alqur'ani za ta iya faɗan haka ta ce kana mutakhalliqan bi akhlaqillah manzon Allah ya kasance mai tabi'antuwa da tabi'o'in Allah ta'ala fa abbarat amma sai ta yi izina an yi ma'ana ga ma'anar mutakhalliqan bi akhlaqillah sai ta yi izina da kauliya da falata da ce kana khulquhul qur'ani ya kasance tabi'o'in sa sai ta sa alqur'ani suna alqur'ani ya zama wasila tsakanin tabi'o'in manzon Allah da na ubangijinsa in aka ce dabiwan sa alqur'ani to alqur'ani menene ba sun ta Allah bane zance ba sifa ce ta Allah ba sai ta faɗi wannan istihya al domin kunya min subhatil jalali daga tsarkin jalala na fadar Allah domin ta yi ladabi ga halarata ubangiji intaha anan wannan zance ya ƙare alhamdu